yako yoshi Muradin reina Inzama kamarka Muradin reina Mpika koyoshe Muradin reina Inzama kamarka Domin Yesu kaine begena Yesu kaine komaina Yesu murat in zuciata ina sonka ni zambika Yesu kaine begena Yesu kaine komaina Yesu murat in zuciata ina sonka Zambika. Come in Wahala, ni Zambika. Come in Jaraba, ni Zambika. Come in Sanani, ni Zambika. Don ina sonka, ni Zambika. Come in Wahala, ni Zambika.
You're my only love. Oh.